votre compagnie et bonne soirée à tous.
Fashion Hausa na murya Amerika ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kafofin yaɗa labaran Amerika na sashen cewa tsohon mataimakin shugaban Amerika Joe Biden ne ke lashe zaben shugaban kasar. Sannan a Najeriya kuwa wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin da adama ta ƙasa da ƙasa wato Article 19 ta fitar ya nuna da cewa ɗan jarida 60 ne suka fuskanci hare-hare iri daban-daban tun daga watan Janairu zuwa Oktoba na wannan shekara ta 2020. Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma dauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Rahotanni daga nan Amurka na cewa ana hangen tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ne zai lashe zaben shugaban kasar. Wanda da yana damawa da shi a fagen siyasar Amurka yayin da yake sa ran shi za a rantsar a ranar 20 ga watan Janairun baki inda zai zamanto shugaban Amurka mafi yawan shekaru. Kafafen yaɗa labaran Amurka ne suka yi hangen Biden ne zai lashe zaben wanda ɗan Democrat ne da ya kwashe shekara 36 a majalisar dattawan kasar ya kuma yi wasu shekaru 8 a matsayin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin tsohon shugaban kasa Barack Obama. Muna dauke da ƙarin bayani a cikin shirin idan kuka biyo mu. Amurka ta bada rahoton samun sabbin mutum 121 da suka kamu da cutar COVID-19 a ranar Juma'a. Kwana na uku kenan a jere da kasar take samun adadin da ya dara 100 na sabbin masu harbuwa da cutar. Wadanni sun ce ana samun karuwar masu harbuwa da cutar a kusan daukacin yankunan kasar yayin da adadin waɗanda ke mutuwa yake karuwa. Bayanai sun yi nuni da cewa yawan mutanen da ake kwantarwa a asibiti ya karu. Lamarin da ya tilastawa asibitoci a jihohin da ke tsakiyar yammaci da kudancin kasar ɗaukar matakan gaggawa domin karɓar marasa lafiya. Lamarin ya fi shafar jihohin da ke tsakiyar yammacin Amurka ne, inda aka ga ƙaruwar masu kamuwa da cutar a Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, North Dakota, Nebraska da kuma Oklahoma. Tun da aka fara ganin ƙaruwar masu kamuwa da cutar a tsakiyar watan Satumba, wasu jihohi suka fara saka matakan kulle a hankali. Ciki har da jihar Maine wacce ta kara tsawaita dokar saka takunkumi a duk wuraren da jama'a ke haduwa. A ranar Juma'a hukumomi a Denver, Colorado suka yi kira ga al'ummominsu da su zauna a gida daga karfe 10 na dare zuwa 5 na safe a wani mataki na rage yaduwar cutar ta coronavirus. Labaran nan zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar masu hasashen yanayi Amurka sun ce guguwar Eta za ta kara karfi a hankali yayin da ta doshi yankin tsibirin Cayman. Hukumar da ke hasashen yanayi ta bada gargaɗi ga yankunan Cayman da landunan da ke Cuba kan su zauna cikin shiri. Guguwar Eta ta yi kace-kace da tsakiyar yankin Amurka cikin 'yan kwanakin da suka gabata, inda ta ratsa yankin ɗauke da ruwan sama mai ƙarfin gaske wanda ya haifar da ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa da suka halaka aƙalla mutum 57. A ranar Talata guguwar ta isa yankin Nicaragua da ƙarfin da ya kai mataki na 4, dauke da iska mai ƙarfi da ruwan sama da suka haifar da ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa. Wani mai shigar da ƙara a Ivory Coast ya ce 'yan takara a ɓangaren 'yan adawa ƙasar na fuskantar tuhume-tuhume da suka shafi na ta'addanci da kuma yiwuwar zama a gidan yari har na iya tsawon rayuwarsu, bayan da suka yi watsi da zaben shugaban ƙasar da aka yi. Suka kuma ayyana kafa wata gwamnati bayan da shugaban Alassane Ouattara ya lashe zaɓe. Ɓangaren 'yan adawan sun ƙaurace wa zaɓen na ranar 31 ga watan Oktoba, bayan da Ouattara ya yanke shawarar sake neman wa'adi na uku a ƙasar ta Ivory Coast, wacce take bin tsarin wa'adi biyu ga kowane shugaban ƙasa. Bayan da sakamakon zaɓen ya nuna shugaba Ouattara ya samu kashi 94 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa, tsohon shugaban ƙasar Henry Konan Bedi da tsohon Firayim Minista Pascal Affi N'Guessan sun ce ba su amince da zaben ba, suka kuma ayyana kafa wata gwamnatin wucin gadi. Ouattara, wanda ya karbi mulki a shekarar 2010, ya ce sabon kundin tsarin mulkin da aka yi wa garin Bawul a shekarar 2016 ya ba shi damar ya sake tsayawa takara. Wannan takaddama siyasa na kara barazanar rayuwar samun rikici a kasar ta Africa's wacce ta fi kowace kasa noman koko a duniya kuma ta kasance ɗaya daga cikin kasashen Africa da tattalin arzikin su ke bunƙasa cikin sauri a nahiyar. Mai shigar da kara Richard Adu ya faɗa mana ma labarai cewa kafa wata kishiyar gwamnati tamkar kai hari ne ga hukumomin kasar.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kuma da kuka ji a farkon shirin kafafen yada labaran Amurka na fitar da rahotanni da suke hasashen cewa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ne zai lashe zaben shugaban kasar. Kuma da za ku ji a wannan rahoto da Haruna Shehu Mararraban Jos ya hada mana.
Biden dan jam'iyyar Democrat wanda ya shafe shekara 36 a majalisar dattijan kasar da kuma shekara 8 a matsayin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin Barack Obama ana gani ya shiga gaban shugaban kasar mai ci yanzu dan jam'iyyar Republican Donald Trump a zaben shugaban kasar wanda ya zafi sosai. Za a sanar da sakamakon zaben a hukumance, sannan akwai yiwuwar a kalubalanci sakamakon zaben a kotu, amma dai ana sa rai sakamakon zaben zai tabbata. Biden ya lashe zaben ne inda ya samu ƙuri'ar kwaleji fiye da 270 daga cikin 538. Nasarar da Biden ya samu ta sa Trump ya zama shugaban Amurka na uku a cikin shekaru 40 da ya faɗi zaben neman wani wa'adi bayan shekaru hudu a office. Nasarar ta Biden ta zo ne bayan wasu kwanaki da kammala zaben kasar ranar Talata, yayin da jami'an zabe a jihohi da dama suka kammala tattara sakamakon miliyoyin ƙuri'u da aka aika ta hanyar akwatin gidan waya, waɗanda mutane suka aika domin gujewa zuwa rumfunan zabe saboda fargabar coronavirus. Biden, wanda zai kasance mai shekara 78 zuwa lokacin da za a rantsar da shi, ya lashe zaben shugaban kasar ne a yunkurin shekaru na uku bayan ya kasa yin nasarar ganin jam'iyyar shi ta Democrat ta tsere shi takara na shugaban kasa a 1988 da kuma 2008 a lokacin bai samu goyon baya sosai ba. Yanzu zai shugabanci gwamnatin Amurka tare da abokiyar takarar shi Senator Kamala Harris daga California, wacce za ta zama mace ta farko a shekaru 244 a tarihin siyasar kasar da aka taba zaba a matsayin mataimakiyar shugaban kasa. Mahaifinta dan Jamaika ne, sannan mahaifiyarta yar India, kuma ita ce mace ta farko wacce ba farar fata ba da ta kasance a tikitin neman mataimakiyar shugaban kasar. Bayan manufar shugaba Trump ta America First, wacce a ƙarƙashin ta Amurka ta janye daga yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da dama, Biden ya sha alwashin sake mayar da Amurka cikin harkokin duniya da suka hada da yarjejeniyar yaƙi da sauyin yanayi ta Paris da kuma yarjejeniyar hana Iran kera makaman nukiliya. Amurka dai tana amfani ne da tsarin demokradiyya, wanda ba lallai yawan ƙuri'u da ɗan takara ya samu a faɗin ƙasar ne ke sa yayi nasara a zaben shugaban ƙasa ba. Jihohin ƙasar 50 da kuma Washington DC su ne suke tabbatar da wanda yayi nasara ta hanyar lashe ƙuri'un kwaleji 270 ko kuma fiye da haka daga cikin ƙuri'un kwaleji 538 da ake da su.
Madalla a gaida Haruna. A Najeriya kuwa a wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin al'adama ta ƙasa da ƙasa Article 19 ta fitar ya nuna da cewa 'yan jarida 60 ne suka fuskanci harare iri daban-daban tun daga watan Janairu zuwa Oktoba na wannan shekara ta 2020, lamarin da ke nuna da cewa ana ci gaba da samun koma baya a 'yancin aikin 'yan jarida a ƙasar. Daga Abuja ga Shamsiya Hamza Ibrahim dauke da ƙarin bayani.
Rahoton ya bayyana irin ƙari a ƙararraki da aka samu a wannan shekara na cin zarafi da kamewa da kuma gurfanar da masu aikin jarida a Najeriya, idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata ta 2019 da aka samu ƙararraki guda 51. Da haka na ji bakin barista Rebecca Sako John mai fafutukar kare haƙƙin ɗan Adam.
Yan jaridu kaman kungiyar ɗan jaridu ma ya kamata suna a gaba. Su ne sun fara suna a gaba suna magana a kan yanci ɗan jaridu. Kuma owners of the newspapers and co. su ma sa shi sai su ma suna da nasu association. Ya kamata su zo na duba. In an ga ƴan majalisa su ba su ɗauki wannan abin da muhimmanci su wanda ake timotin zarafi da kungiyoyin su ya kamata su kashe mu were in support of rights na NG because in ba su nan ba za mu ji komai yake faruwa ba kuma ya kamata a dinga ba su nasu ba kuma sai sun ji wannan aikin
cikin kararrakin da aka fitar NG Ridu uku sun rasa rayukansu guda daga cikin su ya faru ne a yayin zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar SARS a Abuja sauran biyun kuma wasu da ba a san ko su waye bane suka kashe su a jihar Adamawa da Nasarawa kuma yasa irin wannan lamari ke ci gaba da tsananta ga dai sakataren watsa labarai na jihar ta Nasarawa Ibrahim Adra
masu aiki irin namu na ƴan jarida gani irin gagarumin rawar da suke takawa a zamantakewar al'umma musamman na zamewa wata matakala tsakanin gwamnati da al'umma da ake jagoranta gurin samar da labarai da bayanai kan al'amura da harkokin na gwamnati wanda a wani lokacin akan samu waɗansu ba su jin dadi na ko rahoto ko wani abu ko wata labari da aka bankado wanda bai ma wani dadi ba yakan kawo irin waɗannan ko kuma in ce rashin fahimta shi ma yana da gagarumin rawar da yake takawa gurin irin wannan abu da ke faruwa to sai dai kullun abin da ake fara shine a ƙara samun fahimtarwa da wayar da kan al'umma su al'umma su san cewa ƴan jarida aiki suke musu ilai su ma gwamnati su san cewa waɗannan suna da rawar da suke takawa wanda tsarin mulkin Najeriya ta samu musu domin a kowane lokaci su zame su ne idan al'umma a yanda gwamnati ke gudanar da aikinta kuma daukan tsatsauran matakai ga duk wanda aka samu ya ci zarafin ba ma dan jarida kade ba ko ma wane ne ya ci zarafin shi doka kuma ta tabbatar da hakan to kamata ya azantar da hukunci mai tsanani
na shi bangaren ga abinda shugaban kungiyar ƴan jaridu ta jihar Plateau Paul Jatau ke cewa
yadda abubuwa suke a Najeriya ba wanda ke bi doka domin zance za a baka wani freedom da hannun dama za a kwace da hannun hagu magana ƴan jarida gaskiya mun afa mana ba barin mu yaki mu yadda ya kamata a namu kuma mu kamar shugabanni mu muna kokari muna training members din mu ne da sa su san a nuna musu cewa ko da da mene a taimaka musu su yi aikin yawancin yana muna musu ana training da security agencies da wanda suke yawancin masana mutane muna hoping cewa nan gaba san demokrasiyar mu bai yi karfi kamar na shuran ba muna kokarin mu dai
kazalika ƴan jaridu 34 ne ciki har da mata biyu suka fada tarkwancin zarafi a jihohin Lagos, Ondo, Osun, Abia da Anambra da Bauchi jihar Rivers da babban birnin tarayyar kasar Abuja yayin da sauran 18 suka fuskanci cin zarafi a yayin da suke gudanar da ayyukan su lokacin zanga-zangar gama gari ta ENSAS a watan October da ta gabata Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 to yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyin ku
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka ku bani tarihin wanda ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama kasa guda mai tambaya gamba konkwal Bilyamunu
Ni ne Alhaji Baigida Bahago Dukawa Kano Najeriya dan Allah ina son a bani amsar lokacin da Annabi Sulaimanu isa a dauko gadan Bilkisu gabanin ta musulunta Bilkisu tana wata kasa ne shi kuma Annabi Sulaimanu yana wani kasa ne ko bayan wannan ina son da Allah a gaya min a ina kabarin Bilkisu yake kuma a ina kabarin Annabi Sulaimanu yake bayan wannan ina son dan Allah a gaya min a ina kabarin Hafsiya matar Fir'auna yake bayan wannan a ina kabarin Maryam mahaifiyar Annabi Isa yake
Wannan shine kashi na biyu a jerin tambayoyin da wani malami ya taba ansawa a baya da masu sauraron mu da yawa ke son a maimaita musu. To bari mu fara da kamala biyan bukatar jama'a da dama. Idan an tuna wanda ke gabatar da shirin a lokacin wato abokiyar aiki mu Halima Jimrau ta yi sa'ar samun ansa daga wani manazarci mai suna Malam Lawali Alijibu wanda a lokacin ke aikin hidimar kasa a jamhuriyar Niger bayan kamala jami'ar Azhar dake Masar. Kuma da yake an ce waka a bakin mai ita tafi dadi ta yi ta saka muryar mai tambayar ne sannan amsoshin na bin baya kamar haka
zuwa ga filin tambayoyinku na sashin Hausa na Radio America lokacin da Annabi Sulaimanu isa a dauko gadan Bilkisu gabanin ta musulunta Bilkisu tana wata kasa ne
lokacin Annabi Suleiman da yasa a dauko gadan Balkis nan Balkis tana birnin Saba wanda yake kasar Yemen. Kasar Yemen tana nan tana makwabtaka da Saudiya kuma tana makwabtaka ta sharinta da Somalia. Ita dai kasar Saba a cikin Qur'ani an zakkara ta inda aka tana da suratul Saba. Akwai suratul Saba a cikin Qur'ani ko a cikin ayoyi biyu Allah an faɗe ta. In ka dauka cikin suratul Saba kanta aya ta 15 Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad kana li sab'in fi maskanihim aya, ko kuma muka dauki wa'idwar shi laqad kana li sab'in fi masakinihim aya. Sai suratul Naml aya ta 21 aka zalika an zakara domin Saba, inda shi kan shi kisar ta Suleiman take cikin da hududu yake cikin shehi tukalin 70 binaba'in yakin, wanda shi ne ake kira birnin Saba wanda yake cikin Yemen. Hadisi ya zo saboda suwa bin Musaika ya zo shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nabi Allah inna saba qawmin kana lahum fil jahiliya izn wa inni akhsha an yartadu an al islam afa qatiluhum fa qala ma umirtu fi shay'in bad. Yace mutane ne mutanen birnin Saba suna da girma a cikin jahiliya, mutane ne masu girma masu daukaka. Yanzu kuma ina tsoron shauke daga musulunci in sun kan sun ta ina iya ya kasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni dai ya yanzu ba umurce ni ba akan mutanen birnin Saba da wani abu taba su da wani abu. A takaice birnin Saba yana nan a cikin kasar Yemen. Shi bayanin gadan tsakanin Palestine da birnin Saba na Yemen inda aka dauko gadan yana da kilometer 2000 na zuwa, kenan zuwa da dawowa daukowa da komowa na gadan ya dauki kilometer 4000. Shine wannan nisan tsakanin Palestine da Yemen zuwa da dawowa, kenan gaugawa daukowa shine aka ce a kinta ido wanda ya dauko gadan ya yi gauga kilometer 20,000 a cikin dakika guda.
Shi ko Annabi Suleimanu yana wani kasa ne?
Shi kuma Annabi Suleiman alayhi salam yana Palestine ne. Sai dai in ma karin bayani, Palestine da ake kiranta a da ba ita ce bakin ɗan Palestine ta yanzu. Palestine ta da ita ce ta dangana duka kasar Isra'ila tana ciki, ta ɗauki wani ɓangare hannu daga cikin Jordan, ta ɗauki wani ɓangare daga cikin Masar, ta ɗauki ɓangare daga wajen Syria. Kenan Palestine tana da faɗi ba yanzu ba da aka yi aune-aune aka ci kasa aka yi da wasu kasashe daga ciki. To yana kasar Palestine ne wanda kasar sunanta bai sanya ba, sai dai faɗin kasar ne da na da da na yanzu ba ɗaya ba.
Ko bayan wannan ina son da Allah a gaya min a ina kabarin Bilkis yake?
Kabarin nan Bilkis har yanzu yana birnin nan na Saba a Yemen wanda na gaya ma. In ka je birnin Saba akwai guri wanda aka sa alama wanda an rubuta wannan shine kabarin Nana Bilkisa.
Kuma ina kabarin Annabi Suleiman yake?
Sai kabarin Annabi Suleiman alayhi salam. Kabarin Annabi Suleiman alayhi salam yana wani ƙauye wanda ake kira Shamsa wanda yake nisan kilometer 35 da birnin Kirk a kudancin Urdun. Nace ma Urdun ita ce ake kira Jordani da Faransi ko Jordan. An sake gina shi lokacin Usmaniya, an yi kewaye, an yi ɗaki wanda yake an yi shi shekali ne na square ko in ce ma murabba'i ko kare, tsawon shi da faɗin shi dai ya wuce mita 12.
Bayan wannan ina son dan Allah a gaya min a ina kabarin Asiya matar Fir'auna yake?
Sai kabarin Asiya matar Fir'auna inda bincike da muka yi an samu saɓani wajen malamai sun faɗi gari daban-daban, amma dukansu sun kacewa a cikin Masar yake. Sai dai garuruwan da suka faɗi, wasu sun ce yana cikin Damascus, wasu sun ce yana Aswan, wasu sun ce yana nan birnin Alkaira cikin ƙasar Fir'aun. Amma almuhim wanda muke so ka rike cewa shi ne yana cikin Masar kabarin Asiya matar Fir'aun.
Bayan wannan a ina kabarin Maryam mahaifiyar Annabi Isa yake?
Kabarin Maryam alayhi salam mahaifiyar Annabi Isa yana nan a Kudus, yana nan a birnin Kudus cikin wata kanisa ko kuma ce ma coci ko iglis wanda ake kiranta kanisar Tilkiyama, kanisa ce wanda sananniya a birnin Kudus. su wanda yake son karin bayani akan wannan bincike da muka yi iya duba littattafai kamar haka iya duba sayyid ibn habban na ibn habban iya duba al-bidaya wa nihaya na ibn kasir yana iya duba al-mustadrak na hakim yana iya duba al-mujam al-kabir na tabarani yana iya duba sayyid al-jami na al-albani yana iya duba kitab al-tabaqat na muhammad ibn sa'ad yana iya duba tafsir al-qurtubi na imam qurtubi yana iya duba fatul bari na ibn hajar yana iya duba sayyid al-bukhari na bukhari yana iya duba fi zilal al-quran na sayyid al-qutb yana iya duba al-kashaf na zamakhshari yana iya duba tafsir al-quran al-azim na ibn kasir a ƙarshe yana iya duba tafsir al-nujum na ibrahim al-jarrafi to wannan abin da bincike ne wani na mumu sai dai sana hakikanin gaskiya yana daga Allah wallahu ta'ala ala wa ala
sai kuma ansar tambayar mallam Gambo Konkal Bilyamuno mai son sanin tarihin wanda ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama ƙasa guda idan mallam Gambo na saurare ga Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardaunar Arewa House Kaduna zai baka ansa
wanda ya hada arewaci kudancin Najeriya da tarihi shine Frederick John Elkin Lugard an haife shi a India a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yanki amma shi mutumin Ingila ne sannan ɗaya ne ga wani da ake kira Reverend Frederick Grover Lugard wanda sai da ne na ƙasar Burtaniya wanda aka kai shi aiki a India a nan ne kuma ya haifi Lugard a 22 ga watan Janairu shekara ta 1858 shi Lugard yana daga cikin 'yan legen asiri wanda ya zo yankin Afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin girar na mulkin mallaka daga shekara ta 1901 zuwa shekara ta 1928 sannan ya yi gwamna a Hong Kong a shekara ta 1907 zuwa shekara ta 1912 sannan ya yi gwamna a Nigeria gaba ɗaya daga shekara ta 1914 zuwa shekara ta 1919 an kawo shi arewacin Najeriya daga shekara ta 1895 daga ƙasar Uganda a inda ya zauna ya yi aikin soja ya kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki wanda ya kawo shi arewacin Najeriya shine George Goldie wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin 'yan jari hujja wanda aka kafa a nan Najeriya wato Royal Niger Company sannan ya zamanto kwamishina babba na ƙasar Burtaniya daga shekara ta 1900 zuwa shekara ta 1906 sannan an hada arewaci da kudancin Najeriya daga a ɗaya ga watan Janairu shekara ta 1914 a ƙarƙashin jagorancin shi Frederick John Elkin Lugard wannan kuma da takaitaccen tarihi kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya ya zauna a Afirka ta yamma ya zauna a kuma ƙasar Hong Kong wannan shi ne dalilin da ya bada damar da aka kawo shi Najeriya a yana da kyau mu fahimci cewa kafin hada arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da Lugard ya yi akwai alaƙa mai ƙarfi a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya
sai aka kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Lawale Jibo da ke jamhuriyar Nijar da Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House Kaduna Najeriya waɗanda suka ba mu ansoshin da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tawara Girma Tafera da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Afirka ta CAF ta fitar da tsarin da za a gudanar da wasannin shiga gasar cin kofin kasashen Afirka ta shekarar 2021 kafin fara wasannin. An dai dakatar da wasannin shiga gasar cin kofin Afirka ne saboda ɓarkewar cutar coronavirus a farkon wannan shekara, annobar da ta addabi duniya baki ɗaya. An yi wasannin ƙarshe na shiga gasar cin kofin Afirka ne a cikin watan Nuwamban shekarar 2019 a lokacin da aka yi niyyar ci gaba da wasannin a cikin watan Maris na wannan shekara sai aka dakatar da shi saboda COVID-19. A wani yunkurin fara harkokin wasannin kwallon kafa a hankali a faɗin duniya, hukumar CAF ita kuma ta shirya ci gaba da wasannin AFCON tsakanin 9-17 ga wannan watan Nuwamba. Domin samun nasarar yin wasannin, hukumar CAF ta tsara wani shiri da za a aiwatar da shi yayin wasannin. Za a ba kowace kungiya damar sauya mutum biyar domin wasu mutum biyar su mai gurbinsu. Kungiyar da ta ƙi zuwa yin wasa saboda gudun COVID-19 za ta rashi maki uku na wasannin. Haka zalika kungiyar da ba ta kai adadin mutane da ake da buƙatar su ba. hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta tabbatarwa masu kallo da za su je birnin Benin a mako mai zuwa domin kallon wasan Super Eagles da Lion Stars ta Sierra Leone a wasannin shiga gasar cin kofin Afirka, cewa za a kula da ganin babu wani abin da zai faru da su da bai dace ba, duk wanda cewa ana samun karuwar miyagun ayyuka a birnin. Najeriya za ta dauki bakoncin Sierra Leone a wasan shiga gasar AFCON ne a ranar 13 ga watan Nuwamba a filin wasa na Samuel Ugbai Mudia a birnin Benin, amma yawan samun miyagun ayyuka ya tsorata masu sha'awar kallon wasan wanda suka yi kira ga hukumomin tsaro da dakile wayannan ayyukan. A ranar Alhamis, wasu masu fashi da makami suka kai hari a wani shahararren hotel a birnin, kana suka kwashe sa'o'i hudu suna tafkata asa ba tare da samun tarjiya ba. Wasu manyan kafafen yada labarai sun ce masu fashi da makamin suna cin karensu ba babbaka a babban birnin jihar Edon saboda rashin 'yan sanda da wasu jami'an tsaro. Matashin dan wasan na haifafin Ghana Jimmy Lawlin yake amsa gayyatar da Ghana ta mishi ya mata wasa a kara wadda za ta yi da Sudan a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka. Gayyatar dan wasan matashi da kodin Ghana Blaster CK Akono yayi ya zo mutane da dama da mamaki. Dan wasan gaba na kungiyar Gruta Ford ta kasar Jamus ya samu gayyatar ne watanni kalilan bayan ya yi wa Jamus wasa a matsayi na matasa. Rahotanni sun ce dan shekaru 19 ba shi da niyyar sauye sheka ta yi wa Ghana wasa, amma dai yana sa ran zai wakilci kasarsa ta haihuwa a matsayi na manya a wata rana. Kocin Ghana Blaster CK Akono ya ce daraktan harkokin wasanni a hukumar kwallon kafar Ghana ta GFA Bernard Limpet shi ne ya bashi shawarar gayyatar dan wasan. A ƙarshe, hukumar UEFA ta ce ta gudanar da gwajin COVID-19 61,859 tun cikin watan Agusta. Ta bar mutum 500 ne ke kallon wasanni a Turai. Kana ta maida wasan kwallon kafa mafi kariya a duniya a wani jawabi da ta yi a ranar Alhamis. Hukumar ta harkokin kwallon kafa a nahiyar Turai da ta sha suka daga wasu kafafen yada labarai a kan tsananta matakanta na COVID-19 ta ce mutum 340 ne aka same su da cutar a cikin adadin da ta yi gwajin. Baba Yakubu Makili, sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC.
To a gaida Baba Makili, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Rahotanni daga nan Amurka na cewa ana hangen tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ne zai lashe zaben shugaban kasar, wanda ya daɗe ana damawa da shi a fagen siyasar Amurka, yayin da ake sa ran shi za a rantsar a ranar 20 ga watan Janairun baki, inda zai zamanto shugaban Amurka mafi yawan shekaru. Kafafen yaɗa labaran Amurka ne suka yi hangen Biden ne zai lashe zaben, wanda ɗan Democrat ne da ya kwashe shekara 36 a majalisar dattawan kasar, ya kuma yi wasu shekaru 8 a matsayin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin tsohon shugaban kasa Barack Obama. Amurka ta bada rahoton samun sabbin mutum 121 da suka kamu da cutar COVID-19 a ranar Juma'a, kwana na uku kenan a jere da kasar take samun adadin da ya dara 100 na sabbin masu harbuwa da cutar. Wadanni sun ce ana samun karuwar masu harbuwa da cutar a kusan daukacin yankunan kasar, yayin da adadin waɗanda ke mutuwa yake karuwa. Bayanai sun yi nuni da cewa yawan mutanen da ake kwantarwa a asibiti ya karu, lamarin da ya tilastawa asibitoci a jihohin da ke tsakiyar yammaci da kudancin kasar daukan matakan gaggawa domin karɓar marasa lafiya. Lamarin ya fi shafar jihohin da ke tsakiyar yammacin Amurka ne, inda aka ga karuwar masu kamuwa da cutar a Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, North Dakota, Nebraska da kuma Oklahoma. Tun da aka fara ganin karuwar masu kamuwa da cutar a tsakiyar watan Satumba, wasu jihohi suka fara saka matakan kulle a hankali, ciki har da jihar Maine wacce ta kara tsawaita dokar saka takunkumi a duk wuraren da jama'a ke haduwa. A ranar Juma'a, hukumomi a Denver, Colorado suka yi kira ga al'ummominsu da su zauna a gida daga karfe 10 na dare zuwa 5 na safe a wani mataki na rage yaduwar cutar ta coronavirus. A yau Asabar, masu hasashen yanayi a Amurka sun ce guguwar Eta za ta kara karfi a hankali yayin da ta doshi yankin tsibirin Cayman. Guguwar Eta ta yi kace-kace da tsakiyar yankin Amurka cikin 'yan kwanakin da suka gabata, inda ta ratsa a yankin dauke da ruwan sama mai karfin gaske.
Thomas sauraro, baki ɗaya abin da ya samu a kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin, da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Lado da yake a gabatarwa, sai kuma Hailu Haili da ya hada mana shirin. Ni Hadiza Kari ke cewa, ku huta lafiya, ma assalamu.